when they get here, when they get here, when they get in the Achukurba Manja Nazala,
when they get here,
when they pay Gavas than Sava,
when they get here,
when you turn your Jasuna.
Madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari banban shirin da ke haska fitila kan halin rayuwar ƴan Afrika a Turai da sauran sassan duniya abincin ƴan Afrika na ɗaya daga cikin siman da yanzu haka ke samun gaba a samun karbuwa musamman a kasashen Turai
yanzu kada Turawa ke ci sukurama yana bani mamaki suna so abincin Afrika
a birnin Marseille na kasar Faransa inda shirin ya yada zango mun tattauna da ɗaya daga cikin masu sana'ar sayar da abinci da ta shahara a cikin birnin
ba zan ce kamar ni abinci na na da daji yanda suke zuwa suna ci abinci Susuke me advert.
Maryar Amurka ta gano yanda sana'ar abincin ƴan Afrika kamar Ghana da Nigeria da Kamaru da ma Habasha ke ƙara samun karbuwa a kasashen Turai da yanda hakan ya taimaka sosai a azurta ƴan Afrika da dama. To sai a biyo mu don jin yanda wasu Turawa da ma ƴan Afrika ke da burin ganin sun yi amfani da sana'ar abinci wajen bunƙasa tattalin arzikin nahiyar ta Afrika. Sunana Ramata Garba Baba
Rayuwar wani attajiri na doko Rayuwar wani hamshaki yau na leko Akwai kuɗi sai dai masu saka mutun tsanoko
Masu iya magana dai na cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi amma ga Malam Mustafa nesa ce ta zo mai kusa
African restaurant na in Ghana abun sha'awa inda zaka ga ita ma man Ghana inda zaka ga ana taruwa a ci duk abin da naje nake so na Africa zan samu wani fufu apu irin su ogolo soup irin su vegetable da sauran su dai kokoro da sauran su black soup duka ba irin miyan da babu kuma plantain da sauran su sometimes in naje ina cin abinci a wurin nan sai in ji ne kamar ina Africa kuma musamman abin da yake birgeni yanda za ga turawa ana tururuwa zuwa cin abinci wajen to sai abin yake bani mamaki nake ganin kamar su turawan ma sun fi mu jin dadin cin abincin ne saboda abin yana bani sha'awa sosai akwai kuma ainihin restaurant na ƴan Senegal shi ma wanda gaskiya tururuwar da ake yi a nan kusan je ma abin in kaje sai ya baka sha'awa sai mutun ya zama dan kallo saboda za ga turawan ma sun fi bakaken yawa
Mama Gana kamar yanda aka fi sanin ta a birnin na Marseille ta ce sana'ar sayar da abinci baiwa ce daga Allah kuma da wuya ta iya kwatanta irin ribar da take samu sai dai abin da take alfahari da shi shine yanda ta samu karbuwa da kuma yadda waɗanda ma ba ma ƴan Afrika ba suke sahun gaba a tallata ta a Faransa da ma wajen kasar
su suke kawo sunana suna je ko mine ko ina ya America muna da wani sojoji ma na America suna kan ruwa cikin ship suka fara zuwa sai su call na sun zo su sha abinci ko wanda suka samu bakuna wai ina za mu samu abincin Africa mu ci kaman gida sai ce kaman ku je wurin mama gana in samu abinci ki ci kaman kira gida wadansu ba suna iya kira ni kaman 1 month 2 months sai sun zo Marseille sun zo su ci abinci wurina wadansu kuma na Paris suna iya su zo nan su zo su sai abinci kaman wani baya iya sai kaman plate kaman 8 goma wai za shi sa cikin firijin shi ya je ci
ya ce da faduka na da matukar daɗi yaji yaji abincin na da daɗi sosai tabbas gani ya kore ji don waɗannan faransawan na tadda su ne a gidan abincin mama gana suna cin da faduka wato gana jollof wasansu kuma na cin sakwara da miyan agushi
wani garin da ake kurɓa mangyada
su jin tata duk ayyukan su sai illun ka ta kyauta
a wani madalla to daga birnin na Masar ne na ya da zango a Zurich babban birnin kasar Switzerland inda nan ma ne kicibis da dandazan turawa a wani gidan abinci da ake sayar da abincin nan na ƴan kasar Habasha Mr. Peter Lehman na ɗaya daga cikin su ya dai bayyana min burin sa a gaba na ganin nauyin abincin ƴan kasar Habasha ya karbu a sauran sassan duniya
they like spicy food as well so in Africa there is a lot of spicy food
yace ɗanɗanan kayan kamshi musamman yaji-yajin na daga cikin abin da ke jan hankalin turawa zuwa cin abincin na ƴan Afrika sannan kuma nau'ukan da ake da su daban-daban kamar kowace ƙasa a Afrika da irin cimarta kuma turawa musamman na kwadayin ɗanɗana abincin kowace ƙasa
diversity of food so there is a lot to experiment
Mr. Lehman ya ƙara da cewa
get closer to Asian food and now as those food are very well known and very popular they try to get like other flavors other
tai kuma domin an so makosawa da abincin ƴan Asiya da su tura suka fa sani amma yanzu abinci kamar injira na ƴan kasar Habasha ya so mu samu karbuwa a Turai wani kuma abin sha'awa ga turawa a game da abincin na Afrika shine yanda ake cin sa da hannu har yanzu wannan bakon abu ne a gare su amma kuma yana burge su
and you eat it with your hands but not straight you don't pick the food straight with your hands you just always pick that flatbread
to duk da wannan ci gaban da aka samu masu sana'ar sayar da abinci a sassa daban-daban na Turai musamman manyan birane kamar London da kuma Faransa kalubalen da suke fuskanta ya hada da na daukar ma'aikata da kuma tarin harajin da suke biya Umar Bala mai sana'ar sayar da tsire a birnin London na kasar Birtaniya yayi karin bayani
eh gaskiya babban kalubalen da muke fuskanta shine kamar wajen biyan haraji da kuma ma'aikata saboda ma'aikata su ne aikin anan kasar saboda yana da matukar muhimmanci zama cewa mutanen da kake aiki da su irin mutanen mu ne kuma wanda suke ni gida wanda sun san yadda al'amuran suke to sai dai kuma dole ne anan zamu training din mutane wanda muke koya musu kuma wani lokaci yana daukar lokaci sannan kuma irin harajin da zamu da muke biya musu a kowace shekara yana da matukar yawa to shine wannan harajin matsayi shine da gaskiya babban kalubale da muke fuskanta a wannan
masu sharhi dai kan al'amuran yau da kullun na ganin nan ba da jimawa ba abincin Afrika zai karaɗa ko ina a duniya To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya.